Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Wasu yan gato da gora sun shiga halin tsaka mai wuya bayan da zargi ya yi ƙarfi a kansu kan kisan wani mai aikin zuba mai a injinan fitilun kan titi. Wata babulatana da aka satarwa mai jefin tinkiya Binta Labunin ta yi barazanar cewar wanda ya sata ya dawo mata da tinkiyarta cikin kwanaki huɗu kacal, idan ko hakan ya gagara.
Wallahi tallahi wanda ya ɗauki tinkiyar nan ya ɗauki ransa, don ba zan fasa ba.
Su kuwa dakarun Hizba sun yi sumame a wata kasuwar 'yan tuwo-tuwo wacce ke can a Badime. Sun kuma kamo 'yan yagariga cikinsu har da guda 25 masu ɗauke da ƙwayar cuta mai karya garkuwar jiki.
Dama ta farko ga iyayen yara ɗaliban sakandare har da na gaba da sakandare MSK Computer Institute, makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai kan ilimin kwamfuta, rijistar jarrabobi wato SSCE, JAMS, UTME, kai har ma da TOEFL test wato rijista kan neman gurbin karatu da rijistar karatun ƙasashen ƙetare. MSK Computer sun yunƙuro da sabon tsari, sabuwar dama, horo kan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban sakandare kamar kimiyya, ɗaliban da na commerce, darasi na musamman wato extramural lessons da suka haɗar da Turanci, lissafi, economics, accounting da biology da sauransu, wanda ɗaliban science, art da commerce kan gabatar a makarantunsu. Za a dinga gabatar da darasin a dukkan ranakun mako wato sau 7 a sati a MSK Computer Institute and Extramural Lessons, adireshinmu na nan akan titin Airport Road lamba 13A, daura da St. Thomas a kanan Dabo, ko a kira mu ta lambar waya 0800 3 4 2 2 6 0 8 0 4 4 9 5. Dama gare ku ɗalibai,
sanro da mungon hali
albishirinku jama'a. Muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fitattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci, yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa, ga ƙamshi mai gamsarwa. Lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro, ba a hada shi da wani maganin sauron wajen murkushe sauro da sauran kwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya dara sauron, yana nan a kasuwannin kasar nan manya da kanana, shaguna da supermarket. Dan karin bayani a kira lambar waya 0800 679 0087 ko 0700 385 555, domin tunanin maganin sauro yi tunanin maganin sauro na wanzan shine zai gamsar da ku.
NZ Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road sabon garin Kano, sai ofishinsu da ke Mandogarage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo,
Leventis Agege, Abeokuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karɓa a kan lokaci.
‘Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
‘Yan adaidaita,
‘yan taxi
da ‘yan okada,
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takuici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800 228 789
ko 0800 227 5739
ko 0800 859 7414.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka. Yau dai za mu faro shirin ne da yin hannunka mai sanda, tare da faɗakar da masu sauraro irin yadda cutar nan mai karya garkuwar jiki ke yaɗuwa ta ƙarƙashin ƙasa tsakanin al'umma. Wannan matsala ce mai tayar da hankali, wanda matuƙar mutane ba su yi wa kansu ƙiyamun laili ba, to fa za a yi ta haihuwar ‘ya’ya marasa idanu. Can shekarun baya, idan ba ku manta ba, ai mun ba ku labarin wani sumame da dakarun Hizba sojojin ma'aiki suka kaiwa wata kasuwar 'yan tuwo-tuwo a kwanar Gafan, wato kasuwar 'yan tumatiri da ke hanyar Zaria, inda aka kamo maza da mata kuma ko da aka gwada matan da aka kamo sai aka gano sama da guda 80 a cikin su suna dauke da cuta mai karye garkuwar jiki galiban basu ma san suna da ita ba kaga kenan duk wanda ya san yaje ya gwaggwafe a wancan lokaci akwai yuwar shi ma ya samu ya kuma ya data haka kuma an yi ta samun maza dake aurar mata karshe sai kaji an ce an gamu da wannan cuta sai gashi a yau ma an wayi gari hizba ta kai su mame kasuwar ta yan tuwo amma a badime inda can ma aka kamo mata da maza 93 a cikin su ma da aka yi gwajin jini sai aka gano 23 mata suna dauke da wannan kwayoyin cuta marar magani kwamandan hizba Sheikh Muhammad Harun Ibn Sina yayi karin haske yana mai cewar 5 daga matan sun san suna da wannan cuta domin suna shan magani amma sun ci gaba da sana'ar su ta kilakanci suna yada cutar ga makwadaita
akwai likitocinmu da suke bibiya suke bincike don su tabbatar da cewa wani irin larura ko wace irin kwayar cuta ko wani abu suke dauke da shi domin kar a sake barin su sake shiga cikin al'umma su fada cikin wannan sai da muka samu daidai har guda 24 wanda suke dauke da wannan ciwo cuta mai karya garkuwar jiki kai guda 4 maza daga ciki suna dauke da wannan ciwo daga cikin su wadansu dama sun sani domin sun ga mana sun ci suna ma shan magani
maza 4 ne daga cikin mazan da aka kamo su ma aka samu suna dauke da wannan cuta wanda hakan wata babbar barazana ce da ke nuna yadda wasu ke ci gaba da yada wannan cuta a tsakanin mutane wasu daga cikin matan dai sun bayyana cewar sana'a suke yi aka kama su amma dai basu musanta cewar gaskiya ne suna dauke da wata lalura ba kamar yadda wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma ya rawaito mana
an baro ku yan maza mun zo mun kama sana'a muna yi a badimi sana'a ce abinci muke da ruwan wadaki na anan ne yauwa tsakani da Allah ni dai ban san abin da ma nake ba amma ina ne dai ban da labarin da yake na sani ko ba haka ba
da fatan za a yi hattara a kiyaye kada kudai ya kai kai baroka su kuwa wasu yan kato da gora da suka yi batan hanya suka nadawa wani mai lura da fitilan kan titi duka sai shiga daka mai wuya bayan da kwabewar aikin nasu yayi sanadiyar rasuwar wannan mutum wakiliyar mu Zulaiha Yusuf Aji tana da cigaban labarin
marigayin dai Usman Mustafa Gurzu wanda yake zaune da iyalansa a unguwar Jai ya rasa ransa ne a daren jiya bayan da ake zargin ya sha mugun bugu a hannun yan katu da gora na unguwar Jai kamar yadda matar mamacin Amina Musbahu ta shaida wa filin inda ranka
sai da safe sai ga sanan suka zo suke fada min wai nan ne gidan Usman na ce suka ce mu yana can emergency wai sun je sun gansu ne akan inji sun yi tunanin mai za su sata a ciki sai suka far musu da duka shi kuma wai ya gudu ne ya ji ciwo a hanya
MK Alhaji shine shugaban kungiyar yan katu da gora vigilante na jihar Kano mun tuntube shi ta waya tarho dan jin ko yana da masaniya akan faruwar wannan al'amari ga kuma abin da yake
to wannan abin da yake faruwa shi ɗaya daga cikin su jiwa da zai yi ya bi yan kwanta guda uku ɗaya daga cikin guda biyu da aka kama
na'am
sai wannan cikin kwata
na'am
aka fara cikin kwata sai kama yiwo dire aka tsoro da shi aka kai shi asibiti shine ya riga mu gidan gaskiya
Min iya kokarin mu dan jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa amma har zuwa lokacin da ake hada wannan shiri ba mu samu damar jin ta bakin shi ba
to Allah ya kiyaye gaba amma ya kamata a dinga sara ana duban bakin gatari su ku al'ummar da ke makwabtaka da titin gidan zuwa inda ka ta fara aikin gadar nan tasha taletalen dangi ya shafa sun yaba wa mai girma gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa ayyukan raya kasa da yake a jihar nan sai dai sun ce suna roƙon mai girma gwamnati da ya ceto rayukansu ta hanyar duba yadda wannan katafaren aiki ke neman zame musu barazana suka ce kadarkon hanyar ruwan wannan aiki da aka dauko ya tsaya ne a hanyar gidan Salisu Kaita lamarin da ke zama barazana ga al'ummar da ke tsakanin tukuntawa da unguwar Geza da haka suke roƙon mai girma gwamnatin Kano da ya dube su kamar yadda ya saba tausayin al'ummar sa kamar yadda masu magana da yawun al'ummar yankin suka yi karin haske kantin zamani na makulashen kaji da sauran kayan mayar da kwalama ya amsa kiran al'umma ya kuma bude reshen sa akan titin gidan zu wato Murtala Suya Murtala Suya ya bude wannan sabon reshe ne tun daga ranar Juma'a da ta gabata a kwanan dan kura kusa da bankin Union Bank akwai tanadi na musamman na kaji da zabi masu laushi da ƙara kuzari haka kuma sun ce akwai shiri na musamman domin ango da amarya akwai kaji da zabi na musamman domin masu kaucewa gishiri ga wadanda ke kaucewa nama mai tauri ma su ma akwai shiri na musamman gare su na gashin laushi bayan nan akwai sauran kayayyakin kau da kwalama irin su tsire da lemuka nau'i game da biredi da kayan shayi na neman ƙarin bayani a kira lambar waya 0800 0-7-7-8-8-5-8-5-5. Haka kuma sashen koyon aikin jarida tare da haɗin gwiwa da sashen tuntuɓa na Jami'ar Bayero da kenan Kano ya fara sayar da fom na neman shaidar karatun aikin jarida a mataki na ƙarama da babbar diploma, wato Professional Diploma in Mass Communication da kuma Advanced Professional Diploma in Mass Communication. Wannan dama ce ga 'yan jarida da masu son aikin jarida da masu sanin hanyoyin shirye fina-finai da shirye-shiryen talabijin da na rediyo da 'yan siyasa da masu gabatar da taruka da jami'an kotuna da kuma masu yin dokoki don samun ƙwarewa da gogewa wajen ɗauka da rubutun rahoto, rubuce-rubuce, iya magana cikin taro, rubutu domin hulɗar kasuwanci, rubutawa da gabatar da jawabi, dabarun kyautata lafizza, dabarun gabatar da taruka da sauransu. Tsawon kwanakin karatu za a yi zangon karatu biyu ne a shekara guda. Ranakun karatun kuma sun haɗa da Juma'a da Asabar ga Advanced Diploma daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 6 na yamma, sai kuma Litinin zuwa Alhamis na Professional Diploma daga ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 6 na yamma. Don ƙarin bayani sai a tuntuɓi 0-8-0-6-5-4-5-5-8. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.
Ba ku shawara kan aikin noma,
kin da masu iri da
Oma na alkama masara shinkafa,
kin da masu iri da mano,
Oman tumatiri kabeji da kankana,
kin da masu iri da mano,
Gero da makaras tawar kuku nema,
kin da masu iri da mano.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu laure. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka: 0-8-0-3-6-6-6-8-2-2-5.
Chimande, masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Kuzo manoma,
sai irin Chimande akwai shuka.
A'a, kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatir ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ban layin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci. Kuma da ƴan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet.
Daga yau ni da iyali na za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari, sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu, wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer, ko wajen Kabiru mai Sabulu, ko kuma a kira 0-8-1-2-1-9-9-9.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatir leda mai inganci.
Samu taka sabuwar ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2. A yau, wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki. Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa. Wayar Infocus Vibe 1, sauƙin sarrafawa ga wireless radio, tana kuma ɗauke da 1000 mAh babban batir mai ƙarfi, hadida nagartaccen Bluetooth. Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie, like sim guda biyu, da kuma gangariyar screen mai launi gata da yarika guda bakwai wanda ya hada da Turanci da French da kuma sauransu. Da kuɗi naira 10,000 zuwa 6,000 za ka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su. Ana samun Infocus Pounds a Beirut Road Farm Center, kasuwar Sabon Gari, da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu. Don zama dillali na wayoyin Infocus, sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege da ke lamba 88 Beirut Road, Pacific Center, a nan garin Dabo, ko a buga lambar waya 0-7-0-6-2-0-3-6.
Barka da aiki.
Me za a yi maka?
Ina so a fitar min da result din ƴaƴana ne, ga scratch card dina.
To, Alhaji duk result din sun yi kyau.
Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Kai ma results din yayi kyau kenan kamar na ƴaƴana.
Kwarai ma kuwa. Su uku ne, duk sun ci, biyu mata, ɗaya namiji, kuma duk karatun science suka yi.
To amma Alhaji, wace makaranta zaka nema musu kuma?
Nan fa ɗaya. Dan dai tunanin ku.
Shawara ta, duk mu kai su ECOSAT, wato Emirate College of Health Science and Technology. Suna da ƙwararrun malamai, wadatattun kayan aiki, sannan an gina ta a wurin da babu hayaniya, kuma suna da ɗakunan kwanan ɗalibai ga masu buƙata.
Yaya zancen ku sa kusan fa?
Suna professional certificates a junior community health extension worker, the environmental health assistant. Suna professional diploma a community health extension worker, medical lab technician, pharmacy technician, dental surgery technician, environmental health technician, the health information management. Sannan suna ND da HND a dental therapy, environmental health technology, nutrition and dietetics, health information management, the public health nursing. Haka kuma suna remedial da science subjects ga masu neman nasara a NECO da WAEC. Ai yanzu Emirates College of Health Sciences and Technology take tsakar admission.
Ba za ku ziyarci Emirates College of Health Sciences and Technology a Kabuga, hanyar Gwarzo, a kanin Dabu, ko ku kira 0803-307-290 0803-307-3704. ECOSAT, makaranta daidai da zamani.
To madalla. A nan kuma ga alama dai ayyace cewa farran filla ya ɓaci domin an taɓo dukiyar ta dabba. Domin kuwa wata baiwar Allah ce bahillaciya ta shigo cikin tashin hankali da ɓacin rai. Tana mai jan kunne da gargaɗi akan duk mutumin da ya san cewa ya shiga gida ya kuma kwance mata dabba ta binta labunin, wato dai wata tinkiya mai kama da raƙuma. Wata wannan baiwar Allah ta ce tana tsananin ƙaunar wannan tinkiya mai jego. To ya sani fa cewa duk wanda ya ɗauka ya dawo da ita salin alin karatun yankan jaki a cikin kwana huɗu, idan ko ya ƙi fillo mai zaki masa.
Kamin na dawo an ɗauke ɗan, an ɗauke uwar har da igiyar. Kuma da an yi min sata sau shida na haƙura, amma yanzu ba zan haƙura ba. Duk wanda bai damin da tinkiyata ba to ya mutu muce. Don ba zan fasa ba. Kuma a take zuwa na ɗinnan in na ƙulla shi billahi lazim ba rai. Ni ɗinnan da kika ganni.
To idan kunne ya ji jiki ya tsira. Kamar yadda aka sani dai, ƙoƙarin da ake yi na ɗiban sababbin ƴan sanda sama da 10,000 faɗin ƙasar nan ya yi nisa. Sai dai daga bisani an ta san ma samun matsala. Inda har ta kai ana musayar yawu tsakanin ofishin babban sifetan ƴan sandan ƙasar nan da kuma hukumar lura da ayyukan ƴan sanda, wato Police Service Commission. Wannan matsala dai ba ta rasa nasaba da zarge-zarge da ake yi na cewa an canza sunayen waɗanda suka yi jarrabawa tare da bin ƙa'idojin ɗaukar wannan aiki, wanda a yanzu yake farin jini. Har ta kai an garzaya gaban alkali akan dai wannan matsala da kuma saɓani da aka samu a waɗannan manyan ofis-ofis guda biyu. Zuwa yanzu dai wata mata ta shigo wannan fili tana gurshe ƴan kuka bisa yadda ta ce ƴaƴanta guda biyu marayu sun yi jarrabawa, sun kuma cika duk wata ƙa'ida, har ma an buga sunayensu a matsayin waɗanda za a ɗauka wannan aiki. Amma wani tudu wani gangare, in ji ta. Sai ga shi an sake fito da wani sunayen daban, an kuma kafe ba tare da sunayen ƴaƴan nata ba.
Amma da aka tashi wajen postin, aka yi postin ɗinsu Maiduguri last week on 22 za su tafi training daga Kano. Daga baya sai aka cire sunansu, aka ce ba sunansu gaba ɗaya. Kuɗin da zan musu siyayyen ma ba shi na ciwo.
To akan wannan batu mun yi yunkurin ji daga bakin hukumomin da abin ya shafa. Sai dai labari ya tabbata cewa a yi maganar ma an kai ta gaban kotu. Don haka mu ma muka tsahirta sai a shirye-shiryenmu na gaba don jin yadda zaman kotun zai kaya. Ita kuwa matashiyar nan binta Muhammad Ujudu ɗiya ga marigayi Muhammad Ujudu, wace mahaifin nata ya ɗaure ta tare da ɗan uwanta har tsawon shekara uku, lamarin da ya sanadiyar rasuwar ɗan uwan nata. Yanzu dai tana ci gaba da karɓar magani a hannun hukumar NAPTIP. Binciken bibiyar da wakilinmu Yakubu Musa Kanwa ya yi ya gano cewar sakamakon waccan azaba da binta ta fuskanta har ya sa ta fara samun matsalar taɓin ƙwaƙwalwa, lamarin da ya sa hukumomin wannan hukuma ta NAPTIP suka dage wajen kai ta asibitin da ya dace akai akai. Wakilinmu Yakubu Musa Kanwa ya gana da binta, wacce ke roƙon al'umma da su ci gaba da yi mata addu'ar samun lafiya.
Roƙon da zan yi, cewa su taya ni da addu'a. Allah ya bani lafiya.
Shugaban sashen lura da walwalar al'umma na NAPTIP Malam Aliyu Abba Kali ya yi ƙarin haske kan yanayin da bintan take ciki.
To alhamdulillah mun gode ma Allah tun lokacin da muka ceto wannan yarinya da muka zo mun gudanar da bincike. Kuma mun gane gaskiya tana da buƙatar kula ta lafiya ta gaggawa. Mun bi duk abubuwan da ya kamata, mun kai ta asibiti, an yi mata gwaje-gwaje. A yanzu haka maganar da ake tana karɓar magani.
To za mu ci gaba da bibiyar wannan batu insha Allahu, amma sai a shirye-shiryenmu na gaba. A nan kuma kuma kamfanin IB kofar Nasarawa Global Communication wanda yake sayar da wayoyi ya zo muku da wata gara basar tsala-tsalan wayoyi masu kyau da farashi mai sauki. Haka kuma kamfanin yana shaida muku cewar masu san mallakar waya bashi za a iya basu, za kuma su biya a cikin watanni uku ko ma wata shida. Suka ce a shirye suke wajen mallaka muku kowace irin waya ce. Domin neman ƙarin bayani akan wannan bonanza, ku garje shagonsu dake lamba A9 New Dubai GSM Plaza Farm Center. Shagon yana kallon gidan mai na Total. Dan ƙarin bayani sai ku tuntubi lambar waya 08039578840. To yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Amina Hamisu Isa wacce za ta karanto mana sakonin ra'ayoyinku wanda muka tsakuro daga dandalin mu na sada zumunci wato Facebook.
A yau za mu fara da ra'ayin Mustapha Ubajigo wanda yake cewa makarantun mari suna da amfani a cikin al'umma, sai dai yanayin yanda malaman suke gudanar da aikin su ya saba da ka'ida. Yana da kyau gwamnati ta shigo ciki domin kawo gyara. Sai ra'ayin Bashir Abdulrazak Liyafa wanda yace Adam Zango tabbas ya cancanci ya zama abun koyi ga masu kuɗi da jagororin Arewa. Allah ya sa ya girba abin da ya shuka na alkhairi.
Don gaishe ki Amina. Kamar misalama ga takardar neman taimako ta Hadiza Usman wacce Allah ya jarrabe ta da lalura. Mahukuntan asibitin koyarwa na malami ni Kano kuma suka buƙaci naira 80,000 domin yi mata aiki. Kuɗin da dangin da suka ce ba su da su. Sai kuma takardar neman taimako ta Suleiman Usman wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da lalura. Mahukuntan asibiti kuma suka buƙaci naira 25,000 domin yi masa aiki. Shi ma yace ba su da hali. Dan haka suke roƙon ku bayin Allah a taimaka a ceto rayuwar su. Da fatan bayin Allah za ku taimaka.
Jama'ar Kano karo ta kuma ba ta goyon maya. Abu Talibin toge a titi a bar ganganci.
A ci gaba da faɗi tashin taza da tsifar tsaftace harkokin sufuri da kuma saita sahun ma'aikatan hukumar karo ta musamman na sa kai waɗanda sabon shugaban hukumar Honorable Dr. Baffa Babba ɗan Agundi ya rushe tun bayan shigarsa ofis domin yi musu garan bawul. Yanzu haka dai cikin salon mayar da ruwa rijiya hukumar gudanarwa ta karo ta na shaida musu cewa ga dukkanin mai sha'awar ci gaba da bada gudunmawarsa wajen tabbatar da ganin ana yi wa dokokin tuki a kan titi da'a maza su hanzarta zuwa shalikwatar hukumar ta Karota da ke Club Road dauke da kofin takardar sake neman aikin na Karota mashi kazalika kuma waɗanda aka yi babu su a baya amma suna da sha'awar shiga tsarin na Karota mashi domin bada gudunmawar su kofa a buɗe take ga kowa da kowa. Ku hada hannu da hukumar Karota domin cimma muradan bin dokokin titi sau da kafa don kare rayuka da dukiyoyin jama'ar jihar Kano. Wannan sako ne daga Alhaji Ismail Ammani mai zaren shugaban jami'an Karota na sa kai.
Shahararriyar makarantar Yelwa English Center, makarantar da ta yi fice a wajen koyar da Turanci zalla, sun fara ɗeban sabbin ɗalibai da ke sha'awar koyon Turanci tsantsa tun daga matakin farko zuwa sama. Sun tallar muku ajin Alhamis da ranar Juma'a tun daga ƙarfe 4 na yamma zuwa ƙarfe 6 na yamma, da kuma ajin Asabar da Lahadi daga ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 11. Makarantar Yelwa English Center na nan a unguwar Yelwa da ke kallon gidan marigayi Sheikh Khalifa Isaac Rabiu Goron Dutse. Domin sabon form don yin rijista sai a garzaya garba ƙarfe investment da ke kan titin Kabuga ko Minilko Supermarket da ke kusa da Dala Division ko Latidi Supermarket da ke kallon asibitin kashi Gwammaja ko kantin ɗan jin mai da ke kasuwar Dubai ko a buga lambar waya 08163640454 ko 08063211577.
Yaya na ganka da nikin waɗannan kaya haka?
Mira kenan.
Mira kuma ta tabbata kenan duk inda ka zauna. Mira to wallahi inda kishi ya ce ba dai a gidan nan ba.
Shakur minki, Mira wata sabuwar manhaja ce da mu matuƙa babura mai kafa uku ke amfani da ita domin ƙara bunƙasa sana'ar mu. Kamar da ka san tukunyar mu ta canza, dan ni kwana nan ma mota zan siya na sake sakawa a Mira.
Yanzu na ji zance.
Mira ta samu tsaro ga matuƙa babura har da fasinjojin da muke dauka, ga kuma rajin kaso 50 rigis ga fasinjoji. Za kuma ki iya kirawo ko ka kirawo Mira su zo har gida su kai ki duk inda yake so a rabin kuɗin da ya dace ki biya. Haka zalika domin kaiwa da dauko yaran mu daga makaranta duk Mira za su yi mu. Ga kuma sauƙin hanyoyin biyan kuɗi domin za ku iya biyan kuɗin ku cash ko ta hanyar ajiye kuɗi ta banki.
Lalle sauƙi ya zo mana har gida. To yaya za a yi na same su?
A ofishin su dake kan titin zuwa BUK Gaida House akan kofar Dan Agundi, ko a kira su ta lamba kamar haka 08144474079 ko 08144474079.
Fasinjoji kuwa za ku iya sauke manhajar Mira ta wayoyin Android ko Apple su fara amfani da shi nan take. Tuna da sunan Mira, hanyar sufuri mafi sauƙi.
Ashe kullum mun saka kwata a baya.
A shagon Doro
ayaku kafatanin al'umar jahar Kano ana sanar da ku bonanza bonanza wato garabasa a katafaran kamfanin doren kudi ventures
kwarai kuwa akwai dogayen riguna tsala tsala da manyan akwatunan zuba lefe ga duk wanda ya siyayya a katafaran kamfanin doren kudi plaza za a bashi zindime miyar kyauta
ana yin wannan garabasa ne bisa bude sabon wajen doren kudi ventures dake hajkan bakin danja daura da magabarta ku garzaya kantin doren kudi ventures dake mu'min plaza hajkan daura da magabarta ko a reshen su dake nan ba goma 17 hajkan shima daura da magabarta kan titin Katsina Road doren kudi ventures suna da reshi a kofar kabuga gadangami plaza da makekin reshen su dake garin Kaduna mangal plaza daura da shatale talan labintis g86 da g58 doren kudi ventures haka zalika suna da reshi a garin Sokoto gawun nama kusa da kamfanin Star Times
dan karin bayani za ku iya kiran 0806-06-51-84
hakikanin gaskiya dan aike ya gama aikin sa
duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma da Zulaiha Yusuf Aji sai kuma Yakubu Musa Kanwa Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'urarin sada da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar daga cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh